أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. A 'yan mintunan da suka yi saura 15 ko makamancin haka, zanmi abin da ya sawwaka cikin nukubatul fikr da sharhin wancan na hadisi 70 hadisi da muke. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ya zano mana a darasin da ya gabata, darasi na uku, ya zano mana amma abin da ya allaka da al-da'anu fi rawi, abin da ya shahi sukan marwayci. Hakanan ya zo mana bayanin alwaham, ya zo mana bayanin almukhalafa. Yanzu abinda zan mu ci gaba da gani shine yake cewa summal jahala, sha'anin aljahala, jahala da dukkan nau'in ta, jahalatul ayn ko jahalatul hal. Yake cewa rahimahullahu ta'ala, summal jahala, sannan ita jahala, jahiltan marawaici. Jahiltan marawaici shine imma a jahilci wane ne shi, ko kuma an san waye shi amma kuma ba a san halin shi ba, shin siƙa ne ko da'ifi ne, shine nau'i biyu na jahala ta marawaici. Yace wa sababu ha, sababin da ke sa ta annar rawi shi marawaici, kar taksuru nu'utuhu, siffa shi tana yawaituwa. Fa yuzkaru bi ghayri mashtahara bihi li garadin, sai a ambace shi da abun da ba da shi ya shahara ba, dan saboda wata bukata. Kamar misali, ya shahara ana ce mishi ala sabil misal humaydun ad-dawil, kuma sai ya zo ciki ya shahara da wannan abun ga sifa ta shi, humayd mai tsawo, humayd dogo. To wani lokaci a bar dimi Allah, wani lokaci sai a ambace shi da wata siffar da ba ita ya shahara da ita ba, dan saboda wata bukata. Wasannafu fihi, malamai sun wallafa littahi a cikin shi al-mudhi, akwai littafin al-mudhi wanda an wallafa shi ne akan bayanin marawaita wanda suke an jahilce su. Wa qad yakunu muqillan, yana iya kasancewa mai hadisai ne kadan, fala yaksuru al-akhdhu anhu, ba a yawaita amsa hadisai daga wajen shi ba. Wa fihi, a cikin shi akwai al-wuhudan, wanda suke daidaiku, wanda al-Imam Muslim yana da littafi guda akan al-wuhudan. Aula yusamma ikhtisaran, ko kuma ya kasance ba a ambace shi ba dan saboda takaicewa, ba a ambaci sunan shi ba. Wa fihi, a cikin shi kuma akwai al-mubahamat, wanda suke ba a ambace su ba a cikin sanadin hadisi, a ce ar-rajulun ko awin ra'atun, wanda wannan shi ma malamai sun yi wallafa diyawa akan su. Khatibul Baghdadi yana da mubahamat. Wa la yuqbalu al-mubham walau ubihima bi lafzi ta'dil, ba a amsar mubham ko da an rihe shi da lafazi na adaltawa, alal asahi, ga magana mafi inganci, kama a ce haddasani rajulun siqa, ko haddasani rajulun sahih, ko haddasa, ko makamancin wannan, ko da an siffanta shi da cewa amintacce ne matukar, ba a san ko wane ne ba, ba za a amsa ba. Me yasa tana yiwa shi wannan wanda yake yace siqa ne a wajen shi ne yake siqa, wajen wasu kuma inda zai bayyana za a gano cewa ba siqa bane, kenan dole sai ya bayyana cewa wane ne, dan saboda dalilan da suke sawa a kira rawi siqa dalile ne masu yawa. Tana yiwa wani dalilin da zai ganshi cewa matsayin siqa ne a wajen wasu malaman, ba siqa bane a wajen su, sai ya bayyana cewa wane. Fa in su miya, idan an umbaci sunan shi, wan fara da wahidun anhu, an ce wane ne, kuma sai ya zamana mutun ɗaya ya rawayo ruwaya a gare shi, duk a rayo shi gaba ɗaya mutun ɗaya ya taba yin ruwaya a gare shi, fa majhulul ayn, shi ake cewa majhulul ayn, ma'ana ba a san ko wane ne ba. Aw isnan, ko kuma mutum biyu ne, fasa'ilan, ko sama da biyu suka yi ruwaya a gare shi a cikin hadisai gaba ɗaya, aka duba aka ga mutum biyu ne ko sama da biyu suka yi ruwaya gare shi, wala mi wasaq, kuma ba a kira shi ba da siqa ne, ba a ce siqa bane ba, inda muka ga an kira shi da siqa, to wannan marawici sai mu kira shi, fa majhulul hal, shine majhulul hal. Kenan man farada bihi rajulin bin ruwaya huwa allazi yusamma bi majhulul ayn, in mutun ɗaya yi ruwaya daga gare shi, duk a cikin ilimin hadisi mutun ɗaya yi ruwaya gare shi ake ce ma majhulul ayn, in kuma biyu suka rawaito, uku, hudu, biyar, amma kuma ba mu san shi ba, an kira shi da siqa, yana da dalibai sun yi ruwaya da yawa daga wajen shi, amma kuma ba mu san shi ba da cewa an siqanta shi, to wannan sai a kira shi da majhulul hal kuma shi ake cewa huwal mastur shi kuma ake cewa mastur kenan kamar su sha'anin shi a sitirce yake babu wanda ya san halin shi ba a sani ba siqa ne ko kuma da'ifi ne yayi bayanin sababba na suka duka ya zano su da jahala da mukhalafa da wahami da sauransu da kuma jahala da muka gani yanzu da kuma bid'a yace summal bid'a ibn hajar yace saman ita kuma bid'a imamu kafira imma ta kasance mai kahurtar da shi ce wanda ta kasance ta zama na babun aqida kamar yadda mun gani ji a cikin da yan sana salisa al-muqizata al-imamu az-zahabi bid'a da take kahurtawa kamar bid'a shi'a wanda suke gulat na rawafid masu zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda qadiriyya da suka ta yi cewa la qadara wal amru unuf wanda suke ga Allah ma bai san qadara ba to wannan dukan su bid'a su ta kai su da kahurci kahurai ne wannan idan ta kasance imma ta kasance yace wanda tana kahurtar da mutun ne aw bi musaffasikin ko kuma wanda tana fasikantar da shi wanda bata hudda shi daga musulunci ba amma ta kai shi ga matsayin fasikanci yace fal awwal na farkon shi wanda ta kai ga kahurci kenan la yuqbalu sahibu hal jumhur jumhurun malaman hadisi ba su amsar ruwaya shi dan ta kai shi ga kahurci wasani nabiyin kuma yuqbalu malamin kun da'iyatan fil asahi ana amsa hadisin shi in bata kai shi ga huta musulunci matakar ba mai kira zuwa ga bid'a tashi bace wannan kuma yace alal asahi ga magana mafi inganci duka wannan wani katari duka darasin da muka yi shin huda ne ji a cikin al-muqiza illa in rawa ma yuqawwi bid'ata sai in ya kasance ya rawaito abin da ke karfafa bid'a shi ne koda ya kasance yana da bid'a amma kuma bai kira ba mai kira bane zuwa gare ta za a amshi ruwaya shi amma in ya kasance mai bid'a ne kuma yana kira zuwa ga ruwaya shi ga bid'a shi abin da zai karfafa ta ya rawaito abin da kamar qadariyya masalan ko ɗan shi'a ya rawaito hadisin da yana cin mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam nan ba za a amshe shi ba yace fa yuraddu ala al-mukhtar sai a maida mushi ruwaya shi ga magana da take zababba wa bihi sarraha al-juzajani babban malamin hadisi al-imam al-juzajani haka ya tabbatar shaykhun nisa'i malamin al-imam an-nisa'i ne rahimahullahu ta'ala nan zan mutakaita ina garin saboda magana su ihma dauki wancan su urhibz yana da buƙatar magana da yawa mun kare ne kuma sun ce da ba mun kare ba zan mu shiga wannan sharhin saba'un hadis yawa a sharhin saba'un hadis mun ga hadisi na a wancan sati mun ga hadisi na uku yau zan mu ga hadisi na hudu hadisi na hudu an amso shi daga Abi Huraira Allah ya rada shi yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah yake cewa inna dauda kana yakulu min amali yadihi annabi dauda annabin Allah ya kasance alaihi salam yana cinye daga abin da yake kasance aiki ne na hannun shi daga zuhwa shi yake ci rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito shi الإمام المناوي رحمه الله تعالى أتكين الفيد الكدير شرح جامع السجير مجلل نشد صفحة تدلي تا تمانين دتاكو سيكي تيوا يعني من سمن ما كان يعمله ينانيهن دقا كتن أبن ديكي أي كتاوانا أي كن هنن شلشي يكي تي دكان شد إيالن شي وهو نسج الدروي شيني ساكا سلكي ريقونا نايكي شي يكي ساكا وانا سيدا فكان يبيعها سيدا سيكي ويأكل من سمن هاينا أبن تي دقا كتن سو لانه عمل اليد yace dan saboda aikin hannu atiyabul makasab shine mafi tsarkin kasuwanci in an kiyaye gaskiya a ciki wa khassa dauda an taqaita annabi dauda an ambace shi li an tsarhu fi akali hi ala amli yadihi lam kulli hajatin dan an kebance annabi dauda dan saboda taqaitawa da yake akan cin abinci daga hannun shi bai kasance ba dan bukata ne ba dan bukata yake yi bale annahu malikan mufakhaman dan shi mai mulki ne babban mai mulki ne wa inna ma taharra al-afdal yayi kokarin kiyaye abin da yafi fadala ne sauran annabawa ma suna cin abin da ya kasance na hannun su ne na zuhur su ne na wahala su ne ba zama suke aka musu ba to amma annabi bai kebance su da ambato ba ya kebance annabi dauda da ambato dan saboda shi ne za a yi tunanin cewa ba da aikin hannun shi ba yake ci dan saboda shi babban sarki ne kuma abin girmama kenan ya yi tunanin tunda sarki ne kenan ba zai yi sana'a ba zai yi wahala ba to kuma duk da kasancewar shi da sarki da wannan matsayi nashi amma kuma bai cin abu sai na hannun shi yace wa fi hadhal hadisi hasul lil muslim ala talabil halal a cikin wannan hadisin akwai zaburar da musulmi akan neman halakin shi hadisai da suke zaburarsa akan neman halak masu yawa ne yazo inji al-Imamul Munawi cewa wasu ɗan uwa guda biyu a zamanin Annabi alayhi salatu wasalam sun kasance ɗayan yana yin kasuwanci ɗayan kuma bai yin kasuwanci shi wanda yake kasuwancin sai ya kai kukan shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'allaka turzaqu bihi mai yiwa sabab da shi ake arzutaka dalilin da yasa shi ɗayan ya kasance yana tahiya neman ilimi yana zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya dauka na ilimi sai yaje shi ya bashi ya ba ma wancan wanda ya tahi kasuwanci shi kuma abin da ya kana kasuwanci shi yake kula da shi da rike shi dan uwan shi ne sai kukan cewa shi ma ya kamata ya tashi ya tahi neman na kanshi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi da allaka turzaqu bihi mai yiwa dalilin shi ne Allah yake arzuta ka taimaka mishi da kake yace huwa la yunafi tawakkul neman halaka bai ce bai nunawa cewa mutum bai dogara da Allah ba ai kanallahu idan mutum ya tabbatar da cewa Allah ne ke arzutawa kuma bai dogara da wannan sana'ar tashi ba bambancin musulmi da turawa kenan musulmi zai yi nema amma kuma ya san cewa mai badawa shine Allah bature ko zai yi nema da manufar cewa neman shi yake bashi to musulmi ba zai kasance ba ya dogara da sababi irin dogaro irin na turawa وقد ظهر المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحرب بين برعين ولبس المغفر النبي صلى الله عليه وسلم ياهو تشير كنش يا تهياكي كما ياسا سلكن ياكي يا يسا كلر كوانو واقعد الرماء على شعب دك ابن كنون تشاو اي ركو ده سببي كا اتشي كا وانبري الله زي كما النبي صلى الله عليه وسلم يا سيد الرماء ما يا كما حلبا ابسا دوسي كوززبي كما يا جينا خندق رامي غمدينة لوكتين غزوة الأخزاب kuma yayi hijira yayi umarni da hijira ma'ana da yayi ta ruko da sabo rayuwa annabi cike take da ruko da sababi ba da tawakkul ba dogaro wanda zai ya dogara da Allah kawai zai yi kuma dogaro wanda yake ba shi ba yace wadda khara li ali qutihim annabi ya aje ma iyalan shi abincin su walam yantazir bi saurara ba an yunzil alaihi min as-samaa asabko mishi arziki daga sama wa qala kuma yake ce ma wani sahabin shi a aqil wa tawakkal ka dar mai taguwa ka sannan ka yi tawakkali ga Allah wannan duka bayanin al-Imamul Munawi ne cikin Faidul Qadir karkashin wannan hadisi hadisi na biyar daga Abi Huraira Allah ya rada shi yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa takaice dukan ita sharhin hadisi ai an san 70 hadisin ne kowa ya san shi ai to me yasa mutum ba zai zo da shi ba ko da ba sharhin ba mutum ya rika zawwa da shi mana yayi amfani ai yana karanta littafi kana da shi ko da kana harace da hadisin shine dai 70 hadisi sananne shine nan ma sharhi takaitacce hadisi na biyar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma asfala minal ka'bain abinda yake kasa da idan sawu minal izar na tuha fa fin nari wutazashi rawahu al-bukhari bukhari ya rawato shi sharhi yace fi hadha al-hadisi a wannan hadisi yukhbiruna an-nabi annabi yana ba mu labari sallallahu alaihi wasallam an wa'id kullu man yatajawazi izarahu ka'bay ga mummunan narko ga duk wanda tuha shike wuce kasa da idan sawun shi wa anna hadha huwa al-qadr al-masmuh lil-mu'min cewa wannan shine gurgurdan abinda aka ba mummuni dama fi libsil izar wajin sanya gyautu wa sirwal da wando wa ghairuhu min al-libas da ma wannan shine tuha wa hadha lam yuqayyiruhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi qasr al-kibr a cikin wannan hadisi annabi bai kaidance bai sa kaidi ba da cewa sai in girman kai akai mimma yadullu ga abinda ke nuni ala tahrim zalik ga haramcin wannan sa'ijan tuha koda da girman kai ne koda ba da girman kai ba dan saboda musulmi sallah yake in ta wuce idan kafa za ta jayo kazamta ya zo yi sallah da kazamta yace wa in yaqsulul kibra fi hadha in yayi nihi da girman kai kuma abun ya himuni ya zo daga hadisin ibnu umar cikin jarrul izar yake cewa ila ansafi saqaini zuwa ga rabin kwabri irin hadisin da yake cewa uzratul mu'mini ila ansafi saqai gyabtan mummuni tuhar mummuni ta tsaya a rabin kwabrin shi la junaha alaihi babu lahi gare shi fima bayna huwa bayna al-ka'bayn abinda yake kai kasa ga idan sawu yace ma asfala min zalika fa fi an-nar abinda yake kasa da idan sawu wuta zashi al wannan duka sharhin maganar al-hafiz qadi iyad taimi a littafin ash-shafa ya rasu shekara 544 rahimahullah yana da sharhin sahih muslim a can yake wannan bayani yace waje alal haddul mustahsil al masru ila nisfi saqain an sanya haddi gurgurdan da aka shar'anta zuwa ga rabin kwabri ibaha kuma halacci kuma da rangume shine zuwa ga idan sawu wama duna zalika abinda kuma yi kasa da wannan mahzurun abun hanawa ne mutawaidun alin fa'iluhu bin nar ana mummunan narko ga wanda yayi shi ga wuta wazalika alqadru bi rijlaihi wa saqaihi fin nar wannan gurgurdan kafahuwan nashi da tuha zuwa ga wuta yace wazalika inna aqibatullahi ta'ala in aqabahu la wannan kuma in Allah yayi mushi uquba ya zartar da mummunan narkon wannan da wannan Nafi'u Nafi'u wanda Malik yake riwaya daga gare shi yace halul ilmu yukrahu bil jumla shi ya fassara wannan da haka yace malamai suka ce wa yukrahu bil jumla kullu ma zada alal haja abinda dai ake so a nuna duk abin da ya wuce na bukata haramun ne ayi amfani da shi wal mu'tar mun gani a cikin daki annabi yace daki na mutum da daki na kwance shi abinda ya wuce haka nan dakin na shedanu ne musulmi so ake komi ya tsaya bakin daidai bukata in ya wuce daidai bukata ya zama tabzir wala tubzir tabzir su zasu shiga ciki ba haka nan shin huda ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana haka yace wal mu'tar fil libas min duli wa sa'ati abinda aka saba a cikin tuha na tsawo da kuma yalwata kada ya wuce iyaka yace Malik Allah mushi rahama da shi da wasu cikin malamai sun ce makaruhi ne mutun yayi haka nan an rawaito daga Umar da Ali kwatankwacin shi yake cewa baina ma rajulin yatabaktar wani mutun wani lokaci yana ta girman kai yamshi fi burdahi yana tahiya cikin tuhahin shi suna jan kasa a ajabatu nafsuhu yana tamaka fa kasaballahu bihi al-ard Allah ya kishife kasa da shi fa huwa tajaljalu fiha ila yawmil qiyama yana tayin kasa a cikin tahazzuwa tashin qiyama me ya jayo mushi jan tafashi wuce irin kwabri Al-Hafiz Ibn Abdul Bar Al-Maliki wanda aka yi sani da Hafiz Al-Maghrib mai At-Tamhid shi yake da shi sharhin Muwadda At-Tamhid mujallad 20 kuma komai mu sharhi Al-Istizkar mujallad 30 ba wanda ya ma Muwadda hidima kama Ibn Abdul Bar mujallad 50 ya mushi yace yani anna haza mustahiqu man fa'ala zalika yace abinda ake nihi duk wanda ya aikata haka ya cancanci azaba kuma ya san da wannan hanin da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam in afa anhu yace in kuma awa in afa anhu in kuma Allah ya mishi rangwame wannan Allah ma abucin rangwame ne da rahama abinda yake nuni akan cewa jan tuha abun zargi ne ga kowanne hali abinda Abu Zur'a ya ambata yace haddathana Muhammad ibn Abi Bakar an Sufyan ibn Uyayna annahu akhbarahum an Zaid ibn Aslam ya ba su labari daga Zaid ibn Aslam yace naji Abdullah ibn Umar yana ce ma dan shi Abdullah ibn Waqit yake ce mishi ya bunai ya kai dana irfa izaraka ka dage gyabtanka inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yanzurullahu yawmal qiyala ila qiyama ila man jara sobo khuyala Allah bai duba ranar tashin alqiyama duba na rahama ga wanda ya ja tufashi dan girman kai da tamaka yace baka ga ibn Umar bai ce ma dan shi ba shin kana jan shi dan girman kai bar kawai ce mishi yayi ka dage shi bai kira shi ba zuwa ga cewa dan girman kai kake yi yace iz dakhala alaihi abdullah ibn waqid dan abdullah ibn waqid dan nashi ya shigo mishi yana kwance cikin tuhai yana jan tuhashi yace mishi daga tuhakka ya daga yace mishi kara dagawa da ya daga yace mishi ya kara daga yace inni sami'tu rasulullah dan naji manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah bai duba ga duk wanda ya daga ya ja tuhashi a cikin wannan akwai karhanci zahiri ga ibn Umar gami da dan shi gami da jan tuha akan kowane hali duk daya ne cikin girman kai ko ba cikin girman kai ba an rawaito daga Umar ibn al-Khattab yake cewa kana yakrahu fudulu siyab yana kin duk abin da ya rara na tuha wai kuli yana cewa fudulu siyab fi nar duk abin da ya wuce bukata na tuha wuta zashi an tambaye Salim bin Abdullah dan Umar sahabi babba yake cewa yazo cikin isbalul izar jan tuha hadisi ke bance yake hakanan cikin riga ma hakanan da gyabto da mayahi hakanan da rawani dukkan su in suka yi tsawo suka wuce iyaka na ruko yana shahosu Dawus yake cewa arda'u fokal kamisi gyabto yana saman riga hakanan kuma ita riga tana saman izar an rawaito daga Nafi an tambaye shi gami da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam asfal minaka abin fafin nari yace ma zambu siyab yace mi kake kana nihin tuhar ake nihi za ta wuta tuha me ya shahe ta me zinubunta bar ana nihin me tuhar ake nihi shi zai je wuta duka wannan cikin sharhin at-tamhid sharhin muwadda da al-imam ibnu abdul bar yayi yace fa nazaran ila hazihin nususil qawiyya duba zuwa ga wannan nasi manya na jigajigan malamai na musulunci Ibn Abdul Bar ya rasu shekara ta 460 da wani abu Allah mushi rahama yau shekara wajen 1000 da wani abu da rasuwa yake cewa la yajuzu li muslimin al-yawma an yajurra sawbahu bi hujjati annahu lam yafaluhu khuyala bi halubta baga muslimi ya ga wannan nasussuka ya ga wannan maganganu na annabi ba ɗaya ba biyu ba kuma ya ja tafashi a yau da manhar cewa ai shi yana yi ba dan girman kai ba wala bataran ba dan tamaka ba li'annahu daka ahadisun kaseera dan akwai hadisai da dama kamar yadda suka huto lam tuqayyiruhu bil khuyala busu takaice shi gami da cewa an anyi dan girman kai ne wannan shine bakin maganganun malamai da mu kawo akan wannan hadisi wanda kuma ya shahi maza ne ake magana amma mace kuma ita nasi ya hudda ta Annabi alaihi salatu wassalam Ummu Salama ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa muna tahiyya da tuhumma wani lokaci tana jan kasa yace tahiyyuhu ma ba'adahu a takaice dai ita mace bata cikin wannan duka wannan zancen namiji ake yi namiji shi ake maganar wannan nasu suka mace kuma an so ma ta bar shi hayi ja kasa wannan shine abin da musulunci ya tabbatar da hadisan Annabi alaihi salatu wasalam masu yawa سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله